Kungiyar Zuko Umunna ta bakin shugaban kwamitin shari'ar ta Sam Amadi ta yi alawada da ci gaba da afkawa jami'an tsaro da wasu yawu ke yi a yankunan kudancin Najeriya, inda ta buƙaci gwamnati ta gudanar da bincike mai zurfi kan lamarin don gano ainihin masu aikata aika-aikar, duba da irin manyan makamai da suke amfani da su.
We are totally opposed to the ongoing targeted police officers and law enforcement infrastructure, and I make now increasingly in the southeast and some other south part zone in the same time. We think that the government should investigate, we need a forensic audit, arrest them, prosecute them, and deal with them drastically according to law. Because some of the sophistication, the nature of these attacks, so could suggest many things.
Sam Amadi ya buƙaci babban sufetan 'yan sandan Najeriya Usman Alƙali Baba ya janye umarnin da ya ba wa jami'an su kashe duk wani ɗan ƙungiyar IPOB da suka gani don kare kansu, abinda ƙungiyar ta 'yan ƙabilar Igbo ta ce ya saɓa wa tsarin mulkin demokradiyya kuma zai iya jawo matsalar kashe mutanen da basu gani ba a yankunan kudu. Yana mai kira ga kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa ta duba wannan lamari.
We are not happy with the statement created to the IG of police. That statement in the context of the history of state violence in this region could lead to a extrajudicial killing of innocent people. The IG should consider to issue another counter directive to say that whereas the police and all law enforcement agents should be effective in fighting this, but they should respect human rights.
A wani ɓangare kuwa, shugaban kwamitin amintattu na gamayyar ƙungiyoyin arewa na Tura Ashir Sarif ya buƙaci matasa su tashi tsaye su nemo mafita ga matsalolin da suka shafi yankunan arewa.
To da farko dai mun fara duba da abin da yake faruwa a yanzu a arewacin Najeriya, inda kungiyar Boko Haram take cin karanta ba babbaka. Mun sha gaya wa mutanen ƙasar nan cewa shugaban ƙasa baya yin amfani da hanyoyin samun labarai da ya kamata. Na biyun su, shugaban sojojin Najeriya ya fito ya ce ba shi da kayan yakin da zai iya yakar waɗannan ƴan tawaye da waɗannan tashin hankula da ke faruwa a ƙasar nan. Wannan abu ya dame to gwamnati da kuka ce ba ku da kayan aiki da za ku yaƙi waɗannan mutane. An zo an biyo hanyoyi da za a samu wani sulhu da fahimtar juna, kun ce ba ku yarda ba ko ba ku da kayan faɗin da za ku yaƙi mutane, to me kuke so ai? Dan haka muke cewa mu muna kira ga to daga ƴan shekara 20 zuwa shekara 50 da jira a ƙasar nan su tashi su nemi da su gyara ƙasar su. Wallahi waɗannan gwamnatocin namu ba abin da yake gaban su kenan, ba wai magana wai rayuwar mu ko kwanciyar hankalin mu ko zaman lafiyar ƙasa ko ci gaban ƙasa ne a gaban su ba. Tunanin su kaf akan maganar zaben 2023 yake, ba wai magana abin da ya shafi tsaron rayuka da dukiyar al'umma da kwanciyar hankalin ƙasa ne a gaban su ba. Da haka sai mutane sun tashi su nemi makoma da kansu, su nemo su kafa hanyoyinsu na tsaro, su kafa hanyoyin da za su kuma samu yadda za a sulhu a guraren da za a iya samun sulhu, inda ba za a samu sulhu ba su haɗa kansu su fita su yaƙi waɗanda suke yaƙa su.
A ɓangaren gwamnati, shugaban ƙungiyar gwamnonin arewa kuma gwamnan jihar Filato Simon Lalong ya ce ɗaya daga cikin mafita ga matsalolin tsaro shine hukunta duk mai laifi ba tare da la'akari da ƙabila ko kuma addininsa ba, kuma ya bada matsayarsu kan matakin gwamnonin kudu.
Dukanmu 'yan Najeriya ne, ba mura da ƙabilu da yawa, kuma a cikin ƙabilun da muke ciki akwai masu kirki akwai mara kirki, saboda haka idan aka samu mara kirki ba za a ce wannan ƙabila ne ba. Muna ganin abubuwa da yawa wanda ba daidai ba, wanda muna ganin ƙabilu da yawa suna ciki, saboda haka idan mutum ya yi abunda ya kamata kuma ta hukunta shi ta hukunta shi, amma ba saboda yarensa ba ko kuma saboda addininsa. Kamar inda muka faɗa, ai wayannan maganganun ba yau aka fara ba. Mu a gwamnonin arewa mun riga mun ɗauki mataki akan wannan abu tun da aka fara, an ce kowane mai ciwo ya koma. Mun ce mu yarda, wayannan mutanen mu wani muna shiri inda za a nemi za a yi sabobin hanyoyin kiwo ba irin na da ba, wanda ake yawace yawace. Yanzu mun riga mun shirya, bai kamata ma wani ya sake bude magana yanzu ba, wanda suna kamar ana so a bude ni, ina ganin kamar siyasa ne kawai. Domin tuntuni mun riga mun yi, kuma a gwamnoni duka na Najeriya mun yarda ga abubuwan da ya kamata.
A baya-bayan nan dai matsalolin tsaro na ƙara ta'azzara a dukkan shiyoyin Najeriya, lamarin da ke buƙatar gwamnatin tarayyar ƙasar ta bullo da sabbin dabarun samun mafita mai ɗorewa, kamar yadda masana suka bayyana. Halima Abdulrauf, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.